rundunar yan sandan jihar Borno ta tabbatar da mutuwar wasu mutane guda hudu sakamakon tashin wasu bumabumai da ya auku a garin Maiduguri. Kwamishinan yan sandan jihar Borno Mr. Niyal Chukwu shine tabbatar da aukuwar lamarin. Yace an sake tashi kuma da wani abin takaicin inda aka samu tashin bom a wasu wuraren da ke garin Maiduguri.
The first one was around quarter to 12 in the night, between 11:30 and 12 precisely, when a suicide bomber tried to penetrate the metropolis through Osmanti village. As he tried to cross over, the soldiers at the military location there, security checkpoint there, sighted him and they gunned him down. He died alone.
Yace da misalin karfe 10:00 zuwa 12:00 daren jiya ne dai aka samu wannan kunnar bakin wake na farko a wani kauye da ake cewa Usmanti yake kokarin haurawa zuwa cikin garin Maiduguri yayin da sojojin da ke tsaro a wannan yanki suka hango shi suka kuma buda masa wuta inda bomb din ya tashi da shi kuma ya mutu shi kade.
Morning at about 10 minutes to 5 precisely, another group of female suicide bombers tried to penetrate the town through Kaleri village, and unfortunately for them there's another very vigilant military checkpoint who sighted one of them as he was trying to scale the parapet.
Yace ko a yau da safe ma wasu yan kunya barkin waken sun yi kokarin shigowa cikin garin Maiduguri ta irin yankin da ake kira Kaleri da misalin karfe 5:10 kuma lokacin da tayi kokarin tsallakawa kan iyaka da aka tsaga sai wasu daga cikin jami'an tsaron soja da ke aikin sintire a wannan yanki suka hango ta kuma suka buda mata wuta amma bomb din da ke jikin nata bai tashi ba sai mun da buka ake jami'in mu sannan suka sunce bomb din.
The other female suicide bomber was able to beat that checkpoint. She died instantly and then killed one other person, very close to her. Then two others who were in the vicinity were also injured.
Yace amma ɗaya daga cikin waɗannan ƴan kunna barkin waken ta samu ta tsallake su radin jami'an tsaron wanda kuma ta yi kokarin shiga cikin gari kimanin kusan mita 200 ne daga wancan wuri sannan ta haɗu da wasu mutane ta kuma tara bomb ɗin da ke jikin nata. Ita ta mutu nan take kuma ta kashe wani mutum guda da ke gefen ta sannan kuma ta raunta wasu mutane guda biyu da ke wannan wuri kuma yanzu hakan an kai su asibiti ana musu magani. Kwamishinan ya dai kira ga jama'a da su dinga sa hankali sosai akan abubuwan da ke kewaye da su kuma su kai rahoton duk wanda ba su yarda da shi ba wajen jami'an tsaro mafi kusa da su don tabbatar da cewa an ci gaba da kare lafiya da kuma dukiyar jama'a. Kwamishinan ya kuma sake tabbatar da sace wasu mutane da aka yi a karamar hukumar Askira Uba a kwanaki biyu da suka gabata.
Operative. The Boko Haram went in there and ravaged the village, killed about 3 people, injured 2, then burned some vehicles, and then raised down the entire village by fire. With that incident, the military are carrying out some operations. When they came in, lots of people ran away. They abducted 7 women. From the report we have,
yace eh duk da cewa ban je wancan wuri ba amma na samu bayani daga wajen jami'ai na cewa ƴan kungiyar Boko Haram din sun je wani kauye a wannan yanki na karamar hukumar Askira Uban sun kashe mutane 3 sannan suka raunta wasu guda 2 suka banka wuta a kauyen baki daya suka kona dukkanin motocin da ke wannan kauye. Yace jin haka ne dai takwarorin mu wato jami'an soja suka shiga aiki tukuru a wannan yanki dan ganin cewa an gano makoyan waɗannan daidaikun ƴan kungiyar Boko Haram din kuma yanzu daga bayanai da nake samu yanzu hakan an ce ministan tafi da wasu mata guda 7 amma wannan shine dai bayanan da na samu a halin yanzu a cewar kwamishinan yan sandan jihar Borno Mr. Niyal Chukwu Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.